إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na Masjidut Tauhid wanda yake unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis 18 ga watan Shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan 5 shekara ta 2022 dan ci gaba da karatu na tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi wannan ita ce halka ta farko bayan mun tafi hutu na azumin watan Ramadan wannan za ta zama ita ce halka ta farko bayan wannan hutu amma a jerin karatu da muke na tarihin wannan khalifa shiryayye wannan za ta zama halka ta 56 gabanin azumi idan ba a mance ba muna karanta falalan sayyidina Umar cikin wannan littafi da muke karanta tarihin sayyidina Umar Allah ya yarda da shi muna cikin manaqibuhu falalansa mun karanta falala da ya kawo mana kusan gaba biyar amma falalan sayyidina Umar na da yawa sai dai a kawo ababin misali ba wai ababin iyakan cewa ba to falalarsa da zamu tashi kanta a yau ta 6 kamar yadda mawallafin ya kawo cikin littafin yace ahabbu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ilaihi ba'da abi bakar sayyidina umar yana daga cikin jerin falalarsa shine mafi soyuwa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin al'ummarsa cikin al'umman annabi kenan Sayyidina Umar shine mafi soyuwa bayan Abu Bakar. Ma'ana shine mataki na biyu dangane da soyayyen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi zai zo a mataki na biyu. Kenan waye yake mataki na farko? Sayyidina Abu Bakar. To shi kuma Sayyidina Umar shine zai zo a mataki na biyu. Wajen soyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaga wannan falala ce mai girma. A ce annabi yana son ka ai ba karamar falala bace fiyayyen halitta shugaban ƴaƴan annabi Adam a ce yana son ka kuma ma ba ma yana son ka ba a ce cikin al'ummar sa ka kaf kai ne zaka zo a mataki na biyu a soyayyar sa to kaga sayyidina Umar yayi babban rabo duniya da lahira tunda ya samu soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam soyayya Abu Bakar ita ce ta farko na Umar kuma take biye ma soyayya Abu Bakar gurin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dada su gaba daya hadisin da ya kawo mana karkashin wannan babi na soyayyar ma'aiki ga sayyidina Umar bayan soyayyar da yayi wa Abu Bakar hadisi ne da Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu yace an Amr ibn al-As radiyallahu anhu qultu ya rasulullah ayyun nas ahabbu ilaik qala Aisha qultu ya rasulullah min ar-rijal qala abuha قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب ثم عد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وانا حديثي أن صمودك عمرو بن عاص الله رجدش ديدك تكين صحابا النبي صلى الله عليه وآله وسلم lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa wani yaki, ma'ana shine jagora, shine komanda na yakin zatus salasin. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yakin zatus salasin, zatus salasil malamai na tarihi suka ce yaki ne da ya auku a shekara ta 7 bayan hijira, wasu kuma suka ce shekara ta 8 a jumadal akhira. Wannan yaki ya auku, yakin kuma annabi bai fita gare shi ba, ya tura wani sashe ne na sahabbansa. Ita kuma zatus salasil wani ruwa ne na kabilar Banu Judham a area Sham. Kenan annabi ya tura wakilcin sahabbansa zuwa wannan guri da ake kiransa zatus salasil su je su yaki mutanen wannan guri. To sai sanya jagorancin mayakan karkashin Amr ibn al-As, Allah yarda da shi. Wasu kuma suka ce dalilin da yasa aka kira yakin da zatus salasil saboda su kafirai da suka tashi zuwa fagen yaki din filin daga sai suka yi wata dabara wadda a hakikanin ta kuma wauta ce, sai suka samu sarka, doguwar sarka, sai a daura a kafan wannan, a daura kafan wannan, a daura kafan wannan, a daura kafan wannan. Menene dalili? Kar wani ya gudu, wai an rike su duka, kowa ya tsaya a yakin da shi. To amma kuma kaga idan mutum yana so ya aukawa abokin gabansa, ai ba shi da wannan damar saboda a daure yake. Kamar yanzu sun daura kansu da kansu, sun ba da dama wa musulmai su yi galaba a kansu, tunda mayaki a ce ba shi da yanci na yayi gaba yayi baya. Mukirrun mufirrun muqbilun mudbirun ma'an, sifan da ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya yake yi wa dokinsa, yana siffanta shi cewa mufirrun mukirrun muqbilun mudbirun ma'an, abubuwa guda hudu yana yin su a lokaci guda. To ana so mayaki ya siffanta da wannan, yayi gaba yayi baya, bayan kuma ba wai na tsoro ba, na ƙara shiri da ƙara tsari ta yanda za a tinkari abokin gaba. To kaga sun yi wautawa, malamai suka ce dalilin da yasa aka kira yakin da zatus salasil sun daddaura kafafuwansu da sarkoki saboda kar wani ya kubce ya gudu. Wasu kuma suka ce a saboda duwatsun da suke gurin ɗan ƙananu, ta yanda wani yake hauhawa kan wani, shi yasa aka kira wannan yaki da zatus salasil. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Amr ibn al-As zuwa ga wannan yaki din, sai ya sanya shi ya zama komanda. To abin da ya ja hankalinsa, da ya duba ya ga dakarun wannan yaki, sai ga akwai Abubakar a ciki, akwai Umar a ciki, akwai wane, akwai wane, akwai wane cikin waɗanda an riga an sani cewa suna da kima gurin annabi. Duk wanda ke da kima kuma an san matsayinsa na musamman, yana da falala a kan saura, duk wanda ke da kima gurin annabi matsayinsa na musamman. To Amr ibn al-As da ya duba ya ga waɗannan mutane suna ciki, tare da haka annabi bai jagorantar da ɗaya daga cikinsu ba, ya jagorantar da shi, sai ya ce to komi aka yi ga rabo rababbe tsuntsu daga sama gashashe, kamar yanzu wani babban rabo ya yi na soyayya annabi wacce har ta ɗara na Abubakar da Umar da sauransu. To don ya tabbatar wa kansa da haka, shi ne yake tambayan annabi. Tunda ya ga annabi har ya jagorantar da shi, yanzu me za mu fahimta ƴan uwa a nan? Akwai karatun da muka yi in ba ku mance ba cikin watan Ramadana, tafsirin faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Karkashin wannan aya muka ce Imamul Qurtubi ya kafa hujja da ayar kan jagoranci, wajibcin jago a samu jagora cikin al'umma musulmi, sannan kuma yi bayanai da suka shafi hukunce-hukunce na jagora da kuma ka'idoji na jagoranci da sharuɗa na jagoranci a addinin musulunci. to idan ba a mance ba a wannan gabar mun yi bayani cewar daga cikin ma'auni da ake auna shugaba a kansa a musulunce shine shugaba ya zamanto mai falala mai daraja mai addini mai kima mai matsayi gurin Allah da manzansa shi yasa Amr ibn al-As yanzu da annabi ya jagorantar da shi akan wannan tawaga ta yaki sai dauka saboda matsayinsa ne gurin Allah matsayinsa ne gun annabi sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ya jagorantar da shi kan wannan tawaga kun ga kenan dai abin da ke darsuwa cikin kwakwalen sahabban annabi wanda yafi kowa cancanta ya jagoranci al'umma shine wanda yafi su falala wanda yafi su takawa wanda yafi su tsoron Allah wanda yafi su kima da daraja a gurin Allah subhanahu wataala da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan akan wannan ka'idar sahabban annabi suka tafi shi yasa bayan rasuwan annabi suka taru kan Abu Bakar suka masa mubaya'a saboda sun duba kakkab cikin sahabban annabi sun ga ba wanda ya kai shi falala ba wanda ya kai shi matsayi gurin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam to Amr ibn al-As da yaga an jagorantar da shi kan wannan tawaga sai yayi tsammani cewa yanzu matsayinsa yayi sama da kowa to dan ya tabbatar da haka sai yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilayk cikin mutane wa yafi soyuwa gare ka yake tambayan annabi muna shafi na 89 yace ayyun nasi ahabbu ilayk cikin mutane wa yafi soyuwa gare ka ya rasulullah annabi sai yace masa aisha matarsa kenan kenan annabi ya fi son aisha cikin mutane kaka to abin da yake so ya jiri bai ji ba qultu yace sai nace ya rasulullah minar rijal a ina nufin cikin maza tunda yanzu tawagan yakin nan ai ba mata ciki maza ne aka tura to yana so ya gano cewar shin yanda annabi ya dora shi jagora na wannan tawaga haka matsayinsa yake falalarsa da kimarsa da darajarsa gun annabi kamar yadda ya bashi wannan jagoranci shine yace sai nace ya rasulullah minar rijal ina nufin cikin maza sai annabi yace abuha kenan har yanzu matsayin Abu Bakar da yana nan matsayin Amr ibn al-As bai haura matsayin Abu Bakar ba gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai yace cikin maza wanda yafi so shine baban Aisha wa kenan Abu Bakar kaga yanzu kenan sanya Amr ibn al-As Allah ya dade shi ya zama jagora na wannan tawagar ba shike nuna cewa ya zarme Abu Bakar wajen matsayi a gun annabi ba har yanzu matsayin Abu Bakar yana sama shi kuma menene dalilin da yasa annabi ya jagorantar da shi akan tawagar da cikin ta akwai wanda yafi shi falala yafi shi matsayi gun annabi shine Abu Bakar me dalili wasu malamai sun ambata qultu thumma man sai sake tambayan annabi wata kilto tunda yanzu bai samu mataki na farko ba tayi ya samu mataki na biyu yace sai na sake tambayan annabi nace to ban Abu Bakar kuma sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Umar ibn al-Khattab sai Umar kenan Umar ne yake da matsayi na biyu gurin annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar da annabi ke yi wa Abu Bakar cikin al'ummarsa ba wanda yake yi mai wannan soyayyar irin wannan soyayyar da yake wa Abu Bakar ba wanda ya same ta to sai kuma wanda ke biye ma Abu Bakar shine Umar Allah ya dada su gaba daya to sai tsammani ta yi ya zo mataki na uku yace thumma adda rijalan ma'ana sai ya ci gaba da tambayan annabi da annabi ya ce abubakar ya ce sai wa ya ce umar sai sake tambayan shi ya ce sai wa annabi ya ce wani sai wa wani sai wa wani shi ne ya ce thumma adda rijalan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta irgo mazaje kenan ba ambace shi ba akwai riwaya da ta nuna mutum na uku da annabi ya ambata shi ne abu ubaidata bin al-jarrah bayan ya ambaci abubakar ya ambaci Umar sai ya ambaci Abu Ubaidah ibn al-Jarrah kuma cikin jerin waɗanda annabi ya ambata akwai Ali ibn Abi Talib Allah ya dada su gaba daya yace to da naji yayi ta irgo mazaje fasakattu sai nayi shiru na daina tambayan sa ina cewa saiwa saiwa me yasa yayi shiru yace makhafata an yaj'alani fi akhirihim tsoron kar yana ta lissafuwa ni ba zai ambace ni ba sai a ƙarshe to in ya ambace ni a ƙarshe al'amari ya lalace to shi yasa a barka za cikin gashinta sai yayi shiru bayan annabi ya irgo wasu mazaje to shi kuma daga nan sai yayi shiru to tambayar da za mu yi a nan ita ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da Amr ibn al-As akan tawagar da cikin ta akwai wanda suka fi Amr ibn al-As falala da kima gurin annabi me yasa annabi bai jagorantar da ɗaya daga cikin su ba kuma a yanda tunanin sahabban annabi yake shine wanda yafi falala yafi addini yafi takawa shi ake sa ya zama jagora cikin al'umma shi yasa ai Amr ibn al-As din yayi tsammani cewar ya samu wani matsayi na musamman gun annabi to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da shi a cikin al'ummar da akwai wanda suka fi shi falala malamai sun ambaci dalilai guda biyu dalili na farko da suka ambata gurin da aka tura Amr ibn al-As asali gurin garin kakannin sa to kaga ai da dan gari akan ci gari yanzu ana so a ci gari sai an hada da dan gari shi ya san lungu lungu ya san sako sako amma kai da ka zo bako zaka iya zuwa ka jefa kanka cikin hatsari ma baka sani ba zaka iya shiga lungun da fita sai ya gagare ka to amma in dan gari ne zai ce in mun shiga ta nan zamu samu hanyar da zamu fita ta can kasa in kun bi ta nan akwai matsala ku zo mu bi ta nan shi yasa Bahaushe yace da dan gari akan ci gari saboda shi yafi kowa sanin garinsa to wannan dalili na farko kenan da ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya Amr ibn al-As ya zama komanda na wannan yaki saboda garin kakanninsa ne kenan yana da experience akan garin kuma ya san garin sosai dalili na biyu Amr ibn al-As Allah ya bashi kwarewa da basira a wajen yaki to tunda yana da wannan basira da kwarewan asnidul umura ila ahliha a jingina al'amura zuwa ga ma'abotansu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jagorantar da shi cikin tawagar da a cikin su akwai wanda suka fi shi falala kaga babban abin da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci girman falalan sayyidina abubakar da sayyidina umar da ummul mu'minin aisha saboda su ne aka ambace su cikin wannan hadisi tare da cewa akwai wasu da aka ambata shi dai Amr ibn al-As bai ambace su ba amma me yasa ya ambaci waɗannan uku saboda su ne na farko da annabi ya ambata to kaga kenan a hadisin zamu fahimci girman falalan waɗannan bayin Allah guda uku Aisha Allah dada ita matar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma babanta Abubakar Allah dada shi sai kuma Umar dan Khattab khalifa na biyu Allah ya dade shi Ahlus Sunna wal Jamaa sun kafa hujja da wannan hadisin wajen fifita Abubakar akan kowa cikin al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Abubakar sai kuma Umar yake zuwa a mataki na biyu cikin sahabban Annabi gaba daya kuma tabbas ko shakka babu hadisin dalili ne da zai nuna fifikon Abubakar akan kowa cikin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dauki Annabi din sannan kuma Umar yake biye masa wannan falalarsa ta biyu kenan Umar kenan falalarsa ta shida kenan sai falalarsa ta bakwai yace bushra li Umara bil janna an yi albishir wa sayyidina Umar da aljanna an Abi Musa al-Ash'ari qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان وانا حديث شيما إمام البخاري يافتد شيكي صحيح إنسان hadisin an samo daga Abu Musa al-Ash'ari ya zo riwayoyi daban-daban banda wannan riwayar da aka kawo mana anan Abu Musa al-Ash'ari ya nemi annabi bai ganshi ba cikin ƙwaryar Madina sai je gidansa sai tambaya ina annabi sai suka ce yayi haka suka nuna masa hanyar Quba to shine sai je yayi alula sai bi hanyar da annabi ya bi da yaje sai tadda annabi cikin wani lambu ko wata gona cikin gonakin Madina a garin Madina mun san su sun fi kwarewa da harkan noma tun zamanin annabi sabanin Makka sun fi kwarewa da kasuwanci to wasu gonakin akan kewaye su da katanga haka to gonar da annabi yaje ya shiga kewaye take da katanga da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya shiga wannan gona sai Abu Musa al-Ash'ari ya bi shi shi ma sai ya shiga gonar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala cikin wannan gonar wannan kamar ina kawo mana farkon hadisin ne nan an yanko mana abin da ake bukata to in ka duba wata riwaya zaka ga an kawo mana hadisin da tsayin sa sosai Abu Musa al-Ash'ari da yaje sai tadda annabi yayi alwala sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan wata rijiya ya zauna kan rijiyan ya sanya kafafunsa cikin rijiya kamar yadda yazo a wata a wani riwaya duk dai riwayan Imam al-Bukhari ne rijiyan ana kiranta Bi'ru Aris tana kusa da masallacin Quba to asali Aris din sunan gona ce cikin gonakin Madina ita kuma rijiyar wannan gona kenan yanzu gonar da annabi yaje ya shiga wanda Abu Musa al-Ash'ari ya bi shi sunan gonan Aris cikin gonar akwai rijiya annabi da ya shiga yayi alola sai ya hau kan wannan rijiya na wannan gona da ake kiranta Aris ya zauna ya zura kafafunsa cikin wannan rijiya Abu Musa al-Ash'ari sai fahimci cewar annabi yanzu yana so ya dan huta ne mun san annabi baya samun hutu diman da'ima yana tare da sahabbansa wannan yayi tambaya ya karantar da wannan yayi kuskure ya dora shi kan turba kuma kullun haka abun yake tun wayewar gari har dare annabi yana zama da sahabbansa ya karantar da su ya musu ishara ya nusar da su ya amsa tambaya mai damuwa annabi ya saurare shi ya sama masa mafita wannan yazo da kaza wancan yazo da kaza duka kowa annabi zai saurare shi kuma zai kokari wajen ganin sama masa mafita to kaga yau da gobe ai annabi tunda shi ma mutun ne innama ana basharun mithlukum yuha ilai zai so ya dan samu hutu to shine Abu Musa al-Ash'ari sai fahimci cewa gonan nan da annabi ya shiga yana so ya dan samu relief ne sai ya ce to shi yanzu ya sadaukar da kansa bari ya je yayi gadin kofar ba zai bar kowa ya shigo ba saboda duk wanda ya leka ya kwankwasa ya ga annabi baya cikin Madina zai nemi ina annabi yayi in kai gano zai zo ya shiga kaga abinda annabi ya gujewa an biyo shi to shi yasa sai ya sadaukar da kansa a matsayin mai gadi zai tsaya a kofar gonar yayi gadi ba zai bar kowa ya shiga ba sai wanda annabi yayi izini ya shiga ka kenan dai abun zai sauki idan aka ce ba kowa za a bari ya shiga ba to lokacin da ya taho ya bar dan uwansa Abu Burda dan uwan Abu Musa al-Ash'ari ne ya bar shi a gida shi ma zai yi alola ya taho gun annabi ai ba sa jin dadi in ba su ga annabi ba saboda soyayyar da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai zo bakin kofa sai ya zauna yana gadin wannan kofa annabi kuma yana can yana hutawa a gunsa to shine anan aka yanko mana gabar abin da yayi ta faruwa bayan zaman sa a bakin kofar yana gadi yake cewa kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min hitanil madina na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata gona cikin gonakin Madina muka ce sunan gonan Aris faja'a rajulun fastaftaha ana haka ni ina zaune a bakin kofa ina gadi sai wani mutum ya zo yana nema a bude masa yana nema a bashi izini ya shiga saboda ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari sai ya je ga annabi a wata riwayar sai ya ce ma wanda yake neman izinin saboda shi yana ta ciki mai neman izinin kuma yana ta waje bai san kowaye ba yana kwankwasawa sai ya ce ya hakuri saurara bari in je ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya je ga annabi ya ce wani ya zo yana buga kofa yana so ya shiga mu'jiza ta annabi ya san waye annabi sai ya ce iftah lahu wa bashirhu bil janna ya san waye yazo yace je kaka bude masa kuma ka masa albishir da aljanna yana budewa sai ga Abubakar yace fa fatahtu lahu sai na bude masa fa’iza abubakar kawai fai na ke cikus da abubakar wannan bushara da annabi ya yi ta yi daɗi sosai wa abubakar ya ce fa basharatu bima ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai na masa bushara da abin da annabi ya faɗi cewa annabi ya ce a maka albishir da aljanna fahamidallah abubakar sai gode wa Allah ya ce alhamdulillah saboda kana raye a duniya a ce amma albishir da aljanna du kai kawan mu aidu fatan samun aljanna ne kuma a ce ka samu garanti ka samu tabbacin cewa kai din dan aljanna ne ai ba abin da yafi wannan dadi mutum sai kasa bacci ranar saboda murna da farin ciki yace sai na zauna sai na yi ta fatan ina ma dan uwan nan nawa da na bari yana alola zai taho a ce shi ma ya taho ko za a masa albishir da aljanna yace ana haka ina zama ban dade ba thumma jaa rajulun sai wani mutum daban shi ma ya sake zuwa nace ina ma dan uwana ne yazo a ransa yana fadi fastaftaha sai ne mai a bashi izini ya shigo a bude masa ya shigo sai Abu Musa al-Ash'ari a wancan riwayar yace ala rislik hatta astaadina annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan saurara sai naje na nemi izinin annabi shi Abu Musa al-Ash'ari bai san waye ba tunda shi yana ta ciki wancan kuma mai neman a bashi dama ya shigo yana ta waje sai je yana bada labari annabi cewa wani ma yazo na biyu shi ma yana nema a bashi dama ya shigo sai annabi yace iftah lahu wa bashirhu bil janna je kaka bude masa shi ma ka masa albishir da aljanna yace fa fatahtu lahu sai nazo na bude masa fa idha huwa umar sai na yake cibus da sayyidina umar fa akhbartuhu bima qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labarin abin da annabi yace na amasa albishir da aljanna fa hamidallah shi ma sai godiya wa Allah saboda ba karamin abin farin ciki bane yace sai na zauna na ci gaba da gadi ina ta ina ma a ce dan uwan nan nawa da na bari yake alola ina ma yazo shi ma ya samu wannan rabon wato su sahabban annabi ba su da hasada ba su da kyashi mu ne a yau in na samu abu bana so dan uwa na ya samu ko kuma ni in ban samu ba shi ma kar ya samu duk mu zauna haka a asu ba haka bane ni ban samu ba ina ma dan uwa na ya samu zukatan su a wanke suke kubutattun zukata ne babu hasada ba kyashi shi yasa yake fatan ina ma dan uwansa yazo ba wai shi karan kansa ma yake wa fatan ba a dan uwansa yake wa fata saboda zukatan su wankakkun zukatu ne shi yasa Allah subhanahu wataala ai sai da ya duba al'umma annabi ya duba cikin bayinsa kakaf sai ga babu wanda zukatan su suka kai zukatan sahabban annabi shi yasa ya zabe su ya sanya su su zama sahabban manzansa kaga a dan haka idan wani zai zo a yau yana kokarin sukan su ko kushe su ko aibanta su illolin suna da yawa ƴan uwa na farko sukan Allah ne karan kansa kan me yasa ya zaba annabi waɗannan mutane kaga wannan yayi muni na biyu suka ne wa shi annabin karan kansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ta ya za a yi annabi ya abota da mutan banza kaga Allah ya tsiratar da annabi sannan kuma abu na uku mutanen da suka samu yabo daga Allah suka samu yabo da jinjina daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka zo ka ce ba haka ba kana fito na fito da ayoyin Qur'ani ne ko kuma kana fito na fito da hadisan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yayi muni sosai abu ne mai hatsari taba ɗaya daga cikin waɗannan bayin Allah da Allah ya zabe su takanas takanu ya ayyana su su zama abokan manzansa ka zo ka ce kai ba ka da abokin gaba da ya wuce su kaga wannan rayuwa ta lalace ta yi muni Allah ya shiryar da mu Abu Musa al-Ash'ari ya koma yana ta fatan ina ma a ce dan uwansa ya zo shi ma ya nemi izini dan ya samu wannan babban rabo da ya koma sun mastaftaha rajulun sai mutum na uku shi ma ya zo yana nema a bashi dama ya shigo Abu Musa al-Ash'ari ya ce dan saurara bari in je ga annabi shi dai bai san waye ba yana fata ina ma a ce dan uwansa ne da ya je ba da annabi labari sai annabi ya ce iftah lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibu je kaka bude masa kuma ka masa bushara da aljanna akan wata musiba da za ta same shi musiba kuma ta same shi kun ga wannan shi ake kira mu'jiza ta annabi kaga mu'jizozi sun bayyana na annabi cikin wannan hadisi na farko wanda zai zo ya tsaya a bakin kofa yana neman izini a bashi dama ya shiga shi kansa mai gadi da yayi magana da shi bai gane waye ba bai san waye ba annabi da yake nesa ma da bai ji mamuryarsa ba ya san ko waye ya zo kaga wannan al'amari ne na wahayi dan a nuna tabbaci da gaskiyan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana daga cikin mu'jizozi da aka ba annabi wanda suke tabbatar da manzancinsa da annabcinsa sannan mu'jiza ta biyu wannan magana na annabi ta iftah lahu wa bashirhu bil janna duka waɗannan mutane guda uku da suka zo annabi yana cewa iftah lahu wa bashirhu bil janna kaga bayan da za annabi ya san cewa ɗan aljanna ne sai ta hanyar me sai ta hanyar wahayi to kaga wannan ita ma mu'jiza ce cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu'jiza ta uku na mutum na ƙarshe na uku da ya ce a masa bishara da aljanna akan wata musiba da za ta same shi kuma musibar ta same shi sayyidina Usman ya ce fa iza Uthmanu da naje na bude sai na ga sayyidina Uthman Allah ya dade shi fa akhbartuhu sai na bashi labari bima qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da annabi ya faɗi cewa masa bishara da aljanna akan wata musiba da za ta same shi bayan na bude masa anan sayyidina Uthman me yayi fa hamidallah sai gode wa Allah bisa wannan albishir da aka masa da aljanna thumma qala Allahul musta'an sai ce Allah shine abun neman taimako wato wanda ake neman agajin sa da taimakon sa tunda yanzu musiba za ta same shi ko musiba za ta same shi dai Allah shine mai bada agaji da kariya da taimako kenan dai ya mika wuya ga hukuncin Allah subhanahu wataala ya sallamawa hukuncin Allah subhanahu wataala kaga wannan ita ma mu'jiza ce ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to wannan hadisi da muka karanta ɗan uwa a wani riwayar cikin riwayoyin Imam al-Bukhari sayyidina Abu Bakar da ya shiga sai zauna gefen annabi ta dama shi ma sai zura kafafunsa cikin wannan rijiya na bi'iru aris sayyidina Umar shi ma da ya shiga sai zauna gefen annabi ta hagu sai zura kafafunsa cikin wannan rijiya ta bi'iru aris sayyidina Uthman da yazo guraren sun cika ta dama ga annabi Abu Bakar yana nan hagu ga annabi Umar na nan sai zauna yana fesin din annabi ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai zura kafafunsa ciki Sa'id ibn al-Musayyib daya daga cikin manyan tabi'ai na musulunci sai kafa hujja da wannan yanayi da annabi da Abu Bakar da Umar da Uthman suka samu kansa a cike a lokaci guda a cikin wannan gona ta Aris a wannan rijiya na Bi'ru Aris da cewa wannan kaman yana fito da yanayin kabarin su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka burne shi ai an burne abokansa guda biyu Abu Bakar da Umar tare da shi kaga ga Abu Bakar nan ta damunsa ga Umar ta hagunsa Usman kuma ba shi an burne shi nesa da su to shine sai yake fassara cewar to Usman da bai samu guri kusa da annabi ba dama gare shi ko hagu gare shi sai zama yana ta can fesin dinsa wannan yake nuna kenan shi kabarinsa yana nesa da su wannan Sa'id ibn al-Musayyib ne ya kafa hujja da wannan yanayi akan cewa yanda yanayin ya faru haka kuma kaburburan su suka kasance wannan hadisi da muka karanta babban abin da zamu dauka shine bishara da aka yi wa sayyidina Abu Bakar da aljanna sannan ayi bishara wa sayyidina Umar da aljanna wannan falala ce gare shi kuma mawallafin littafin ya kawo wannan hadisi a babin falala cikin falalan sayyidina Umar na bishara da aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ga sayyidina Usman shi ma ya samu bishara da aljanna to waɗannan mutane yawanci ba su cika rabuwa da annabi ba shi yasa annabi sautari da dama zai ce mun kasance ni da Abu Bakar da Umar mun fita ni da Abu Bakar da Umar mun shiga ni da Abu Bakar da Umar to sai zama Abu Bakar da Umar waziransa ne abokansa ne a duniya da lahira abu na ƙarshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi sahabban annabi suna da sadaukarwa da miƙa wuya da sallama wa hukuncin Allah subhanahu wata'ala da manzonsa. Sayyidina Usman da aka masa bushara da aljanna, kuma aka bashi labari cewa akwai musiba da za ta same shi, ya miƙa wuya ya sallama akan hukuncin Allah subhanahu wata'ala da kuma labarin da manzonsa ya bayar, saboda sun san bayan da za a yi Allah cutar da bawansa, ma'ana suna masu kyautata zato wa Allah subhanahu wata'ala. Kaga al-imanu bil qadar kenan, khairihi wa sharri, komin dacinsa kaddara, suna imani da shi kuma suna miƙa wuya suna sallamawa. To wannan kusan shi ya kawo mu ƙarshen karatu dangane da falalan Sayyidina Umar da mawallafin wannan littafi ya kawo. To yanzu abin da za mu je gare shi gaba ta biyar, ya ce mawqifu Umara fi maradi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wafati. Duk da wannan kaman gabatarwa ake ta yi, kaga a can baya bayan an yi mana tarjaman Sayyidina Umar, an bayyana mana iyalansa, an zo an mana bayanin yadda Sayyidina Umar ke mu'amalantar Qur'ani, ya yake lazumtan annabi, aka zo aka bayyana mana falalarsa. To a nan kuma za a fito mana da matsayin Sayyidina Umar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya, rashin lafiyar da annabi Allah ya ɗauki rayuwarsa ciki. In mun kammala wannan karatu kuma za a zo a yi mana bayani matsayin Sayyidina Umar lokacin da annabi ya rasu, wace rawa Sayyidina Umar ya taka. To daga nan kuma sai a je babin matsayin Sayyidina Umar da kuma irin gudumawar da ya bayar lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar, hatta kai mu ga khalifancinsa shi karan kansa, wato ana bin abun daki daki. Nan ya ce matsayin Sayyidina Umar a rashin lafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma rasuwa annabi. Menene matsayin Sayyidina Umar a rashin lafiya annabi? Wannan shine abu na farko da za a fara dubawa. Ya ce fi maradi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a rashin lafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam. قال عبد الله بن زمعة لما استعذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم مروا من يصلي للناس قال فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصل بالناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون. أنا أقول إن عبد الله بن زمعة ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, baƙuraishi, ya fito daga ƙabilar al-Asad, banul Asad, Abdullahi ibn Zam'a ibn al-Aswad al-Asadi. Ana cewa an kashe babansa Zam'a ibn al-Aswad, an kashe shi a yaƙin Badar, ji wasu malamai na tarihi. Shi Abdullahi ibn Zam'a ɗan ƴar uwar Ummu Salama ce, matar annabi, mun san annabi yana da mata Ummu Salama. To ƴar uwarta ita ce mahaifiyar Abdullahi ibn Zam'a, kenan Abdullahi ibn Zam'a Ummu Salama umarsa ce. Abdullahi ibn Zam'a an kashe shi a ran da aka kashe Sayyidina Usman, ran da aka kashe Sayyidina Usman a ranan aka kashe shi, ranan da ake yi masa laƙabi da Yawmuddar. Ran da aka kashe Usman ana kiransa Yawmuddar, ranan gida, saboda a cikin gida aka kashe Sayyidina Usman, kuma an kange shi a cikin gidan tsawon kwanaki kusan 40 baya fita sallah. To ran da aka kashe Sayyidina Usman shi ma a ranan aka kashe shi. Wasu kuma malaman suka ce a ba a wannan ranan aka kashe shi ba, an kashe shi ne a Yawmul Harra. Yawmul Harra kuma shi ma wani wuni ne wanda tarihin musulunci ya kiyaye shi, wuni mai muni wanda aka zo aka kashe da yawa daga cikin sahabbai a garin Madina, aka kashe da yawa daga cikin tabi'ai a garin Madina lokacin khalifancin Yazid ibn Muawiya, Allah ya masa rahama, a shekara ta 63 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam to wasu malaman suka ce a wannan rana aka kashe Abdullah ibn Zam'a yana cikin zarata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan sa basu da yawa sosai yake ba mu labari cewa lam mastu'izza bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu fi nafarin min almuslimin lokacin da rashin lafiya yayi galaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu fi nafarin min almuslimin ni ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wasu dandazo na musulmai kenan annabi sanda yake rashin lafiya sahabbansa suka lazumce shi to shi Abdullah ibn Zam'a cikin wasu tawaga na musulmi yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rashin lafiya yayi rinjaye ga annabi ma'ana ya tsananta yace muna zaune sai Bilal yazo ya kwalla kiran sallah dama bisa al'ada Bilal in ya kira sallah yakan zo ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan yayi kiran sallah da'ahu bilalun ila salat sai yazo yana kiran annabi ya je a tsaye a tada sallah tunda annabi shi yake jagorantar su sallah annabi yana jagorantar su a harkar su ta duniya da kuma harkar su ta talahira fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi lokacin da Bilal yazo yake sanar da shi cewa an kira sallah ana jiran shi yazo yayi sallah wa mutane sai annabi yace muru man yusalli lin nas ku je ku umurci wanda zai ja mutane sallah me wannan ke nufi annabi ba zai samu damar fita ba saboda yanayi na rashin lafiya ya masa tsanani ba zai iya fita ba lokacin da bai tsananta sosai ba yakan fita a kafadun wasu daga cikin sahabbansa kaman Aliyu da Abbas dan Abdul Muttalib annabi yakan dafa kafadun su ya daddogara ya samu ya je ya fita ya je yayi sallah tare da cewa in ya je sallah a zaune yake yi to amma wannan karan fita din ma yana mai dafa kafadun wasu daga cikin sahabbansa sai gagara saboda tsanani na rashin lafiya sai ce muru man yusalli lin nas ku umurci wanda zai yi sallah wa mutane qala waye yake wannan maganan Abdullah ibn Zam'a tunda shi yake ba mu labari sai yace fa kharajtu Abdullah ibn Zam'a yace sai na tashi tunda sallah za a yi dole mu je a yi sallah cikin jam'i tare da mu sallar jam'i wajiba ce yace sai na tashi sai na fita da na fita fa idza umaru fin nas sai naga Umar cikin jerin mutanen da suke zaune a masallaci suna jira a tada sallah sabban annabi suna cika masallaci idan an kira sallah gabanin a tada sallah mutum baya taba yadda kabbara harama ta kubce masa falamma sami'a rasul na'am wa kana abubakar ghaiban a dade wannan lokaci abubakar baya ne da na fito in ji Abdullah ibn Zam'a sai naga Umar cikin mutane amma abubakar baya ne annabi kuma ya ce a umarci wani yayi sallah wa mutane bai ayyana ba kenan abun yayi ta faruwa ba so ɗaya ba ba so biyu ba akwai guraren da annabi ya ayyana an kira sallah aka zo aka ce annabi an kira sallah ana jiran ka annabi ya ce muru abubakarin falyusalli bin nas da yake annabi yayi kwanaki yana jinyan wasu lokatan ya ayyana wasu kuma bai ayyana ba to wannan riwayar da muke karanta ta tana daga cikin lokatan da annabi bai ayyana cewa abubakar ya ja sallan ba kawai ya ce a umurci wani ya ja sallah din to shi Abdullah ibn Zam'a da ya fito sai bai ga sayyidina abubakar ba baya tunda sayyidina abubakar gidajensa guda biyu ne yana da gida a cikin ƙwaryar Madina jikin masallacin annabi sannan yana da gida a Jurf Jurf yana da ɗan rata tsakaninsa da garin Madina kusan kilomita 5 zai kai kilomita 5 ko 4 tsakanin Jurf da garin Madina akwai ɗan rata kaɗan to yana da gida a can Jurf sannan yana da gida cikin ƙwaryar Madina ta yiwu da dai wannan lokaci da annabi ya ce a umurci wani ya ja mutane sallah abubakar yana wancan gidan nasa yana da gona kuma a can to Abdullah ibn Zam'a da ya fito bai ga abubakar ba sai ya ga Umar yace fa qultu sai nace ya Umar um fa salli bin nas sai nace ya Umar tashi kai wa mutane sallah tunda annabi bai ayyana ba cewa yayi muru man yusalli lin nas ku umurci wanda zai sallah mutane wanda zai da mutane sallah to shi kuma ibn Zam'a da ya fito bai ga abubakar ba ya ga Umar cikin mutane sai ya ce Umar tashi kai wa mutane sallah Umar sai ya shiga gaba fataqaddama fakabbara ya shiga gaba ya kabbara ya fara karanta Fatiha Umar yana da sauti sosai yana da murya falamma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sauta lokacin da annabi ya ji muryan Umar tunda mutun ne mai murya wa kana Umar rajulan mijharan sayyidina Umar mutun ne mai sauti sosai idan yana karatu zaka jiyo sautin sa kana wa jama'a to annabi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana jikin masallaci shi yasa sai annabi ya jiyo muryan sayyidina Umar ne annabi yace da ya jiyo muryan sayyidina Umar sai yace fa aina abubakar to ina abubakar yake aka sa Umar ya ga mutane sallah yace ya aballahu zalika wal muslimun Allah ya ki haka da shi da musulmai me Allah ya ki Allah ya ki abubakar ya ja mutane Umar ya ja mutane sallah sai abubakar haka musulmai ma sun ki haka yace ya aballahu zalika wal muslimun Allah da musulmai sun kyamaci ko sun ki Umar ya ja mutane sallah sai abubakar wannan me zamu fahimta karkashin wannan gaba shin yanzu in Umar ya ja sallah ba ta yi ba sallah ta yi tunda ai Umar shi ya ja su wannan sallan suka yi sallar suka idar annabi bai ce su sake ba sallar su ta yi amma akwai abin da annabi yake so yayi ishara gare shi shine cewon Abubakar din shine ya tantance mai gurbin sa yanzu gurbin waye dan sallah gurbin annabi ne sallallahu alaihi wasallam tunda yanzu annabi ya tutu bai samu damin fitowa ya sallah da mutane ba sai yake musu ishara Abubakar shi ya kamata ya mai gurbin sa shi yasa bayan an zabi sayyidina Abubakar ya zama khalifa da ya duba cikin fuskokin mutane bai ga Zubair ibn al-Awwam ba bai ga Ali dan Abi Talib ba sai aika aka kira masa su da suka zo sai yace ku ji tsoron Allah kar ku raba kan mutane sayyidina Ali yace a shi ba komai ya hana shi ya zo ayi mubaya'a da shi cikin mutane ba sai dan ganin cewa ya cancanci a nemi shawarinsa amma ba a nemi shawarinsa ba amma ba dan haka ba ai sayyidina Abubakar kafi kowa cancanta ta ya za a yi wanda annabi ya yadda ya jagorance mu a lahiranmu ba za mu yadda ya jagorance mu a duniyanmu ba in ji sayyidina Ali Allah ya yadda da shi tunda annabi ya yi ishara Abubakar ya ja su sallah kaga ya jagorance su a lahirarsu kenan yanzu sun yadda da wanda annabi ya yi umarni ya jagorance su a lahirarsu sun yadda ya jagorance su a duniyansu in ji sayyidina Ali Allah ya yadda da shi kaga wannan babbar ishara ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kan cewa Abubakar shine zai mai gurbinsa kuma hakan ya faru isharar da annabi ya yi ita ta faru kamar yadda annabi ya yi ishara kala sai Abdullahi ibn Zam'a yake cewa faba'atha ila Abi Bakr sai annabi ya aika wa Abubakar ma'ana yazo ya ci gaba da jan mutane sallah faja'a ba'da an salla Umaru tilka salla sai yazo bayan sayyidina Umar ya ja mutane wannan sallar fa salla bin nas sai ya ci kuma gaba da sallah da mutane ita dai wannan sallar sayyidina Umar ya ja mutane sallah to amma sauran sallolin kuma sai sayyidina Abubakar ya ci gaba da jan mutane saboda ya aballahu zalika wal muslimun in ji annabi Allah ya ki wani ya ja mutane sallah banda Abubakar haka musulmai su ma sun ki haka kala Abdullahi ibn Zam'a Abdullahi dan Zam'a yace kala li Umar sai sayyidina Umar yake ce mun wai haka kai tonka ma sana'ata bi ya ibn Zam'a wani irin abu ne haka ka aikata da ni ta yaya za a yi ka zo ka umurce ni ka ce in ja mutane sallah alhali ba annabi bane ya ayyana ni ya ce in ja mutane sallah ya ce wallahi ma zanantu hina amartani illa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam amara bi zalik ya ce wallahi tsammanin da nake lokacin da ka ce in ja mutane sallah tsammanin da nake annabi ne ya ce ni din in ja mutane sallah shi yasa na shiga na ja amma da na san ba annabi bane ya ce in ja aida ba zan shiga ba yace amma baka kyauta mun ba yace walaula zalika ma sallaitu bin nas ba dan haka ba da bazan shiga in yi sallah da mutane ba to mai Abdullahi ibn Zam'a ga sayyidina Umar yace wallahi ma amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zalik walakin hina lam ara Abu Bakr ra'aytuka ahqa man hadara bi salati bin nas yace wallahi ba annabi bane ya umurce ni in zo in ce maka ka ja mutane sallah sai dai ni da nazo ban ga Abubakar ba sai naga wanda yafi cancanta cikin wanda suke halarta a masallaci yafi cancanta ya ja mutane sallah kai ne shi yasa nace ka ja sallah kenan su ma sahabbai dukkan su sun san matsayin kowa a cikin su an san cewa Abubakar shi yake matakin farko Sayyidina Umar kuma yake biye masa to wannan gaba ta farko kenan dangane da rawar da Sayyidina Umar ya taka lokacin da Annabi yake kwance rashin lafiya shine an Annabi yayi umurni a ja sallah wai a sa wani ya ja sallah da aka zo ba a ga Abubakar ba aka sa Umar ya ja sallah to sai gaba ta biyu cikin gabobi da za a fito mana da rawar da Sayyidina Umar ya taka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwance kwanciya ta rashin lafiya yace wa qad rawa ibn Abbas wannan hadisi da muka karanta Imam Abu Dauda ya fitar da shi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce shi kuma wannan da zamu karanta wanda shi ma zai ƙara fito mana da matsayin Sayyidina Umar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta rashin lafiya Bukhari da Muslim sun fitar da shi wa qad rawa ibn Abbas radiyallahu anhu bi annahu lamma ishtadda bin nabi sallallahu alaihi wasallam waja'a qala ituni bi kitabin اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه وأن حديثي كما ردنا أنبتا إمام البخاري يافتدشي إمام مسلم ما يافتدشي وأن حديثي أنصى مودك عبد الله أن أباس الله أددشي يكي بعد الأباري لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجع لوكة درش الله في أن النبي يطننت rashin lafiyan da bai tashi a wannan rashin lafiyan bai koma ga Allah subhanahu wataala qala ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tadillu ba'da annabi yace ku zo mun da abun rubutu zan yi muku rubutun da ba za ku bata ba bayan sa bayan wannan rubutun da na muku ba za ku taba bata ba to anan gurin akwai tambayoyi guda biyu da ya kamata mu yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummatun ummiya la nahsibu wa la naktubu yace ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza yace mu al'umma ce wanda take ummiyai wato al'umma ce ummiyai in an ce ummiyai wanda ba sa karatu kuma ba sa rubutu mun fahimci wannan هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله شيني يا أيكو تكن أميي يا أيكو منذو دقا تكنسو أميي سوني وند بسا ربوتوكم بسا كراتو تو أنا نقول النبي ياتي ائتوني بكتاب كذوم دلتافي أكتب لكم كتابا زمكو ونربوتو لا تدلوا بعده وند باين سبزاكو أتبا kun gane bayanin da nake so na fito da shi annabi ya ce su kawo masa littafi zai musu rubutu kuma annabi a cikin hadisi ya ce inna ummatan ummiya la naktubu wa la nahsubu mu al'umma tan da suke ummiyai ba ma rubutu kuma ba ma lissafi to ya za a yi annabi musu rubutu bayan ya ce su ba sa rubutu su al'umma ce ummiya anan kuma ya ce a zo masa da littafi zai musu rubutu ne za mu fahimta a wannan gaban ya ce la tadillu ba'dahu ba za ku bata ba a bayansa wani amsa za mu bayar a wannan gaban zai saka a yi ko tunda in ka sa aka yi abu ai tamkar kai kai yanzu sarki yakan ce mun hana kowa shigowa amma ai ba sarkin bane zai je ya hana zai tura dakarunsa ne ko ya ce zai ce mun hana kowa shiga alhali shi kuma yana tamfa da yana zaune yanzu misali sai a ce sarki ya hana a yi kaza amma shi kan sanarwa ya bayar su waye za su tsaya kan kar a yi kaza din wakilansa da dakarunsa to yanzu cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban dan rubuta muku ba yana nufin da hannunsa zai rubuta ba tunda annabi bai iya rubutu ba ko ma'ana zai rubuta musu rubutu zai sa wani ya rubuta ina ga wannan gaba zamu jinkirta bayani akan ta ko kuma hadisin ma gaba daya zamu jingine bayani kansa sai Allah ya kai mu mako na gaba saboda kurewar lokaci abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntugan harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh